أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na ranar Lahadi, da ran Litinin wanda ya daidai da 16 ga watan Jumadal Akhira, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, da ya dace ma 7 ga watan Disamba miladiya ta 2025. An ci gatan mu cikin wannan littafi na talkhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha, inda mallan ya mallan littafin nashi take sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina sallah, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan ba manta ba, a darasin jiya mun tsaya ƙarshen mas'ala ta 147, haka ne ko? Mun gani bayani game da abin da ya shahi tashahhud da kuma sigoginta da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addu'a da ake yi bayan wato an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma a baya mun gani wajen tahrikul isba shine lokacin da mutum zai ringa kada ya tsashi a cikin sallah lokacin da yake yin wato tahiyya. Mun gani cewa idan zaka yi tahiyya zaka miƙe wata yatsa ake nunawa, yatsa hannun dama wacce daga ciki, ai yatsa biyar mutum gare shi, wannan ko wannan, wannan ake nuna, to hannunka ya zaka ma hannun naka kala biyu, akwai kai super moron circle ko kuma kai ya ka dora wannan babba akan ta tsakiya sai kai nuni, kuma shine ka ringa kada wato ita ya tsattaka kana yin malam Muhammad Bakkar, shi yasa naga kana ta kallo jiya baka zo ba karatu, jiya baka zo ba karatu, haka ne kike nan. Wannan duka bayani ya gabata akai shi, haka kuma mun gani jalsatul istiraha ko an zama da ake yi zaman hutu, duk da ba hutu bane na kaga shi, an fahimta zaman hutu ake kiran shi wato da Hausa. To duka wannan bayani ya gabata a jiya, kenan yau zamu tashi baban da malam ya kawo mana ko fasalin da yace ar-raka'atu as-salisatu war-rabi'a, ar-raka'atu as-salisatu war-rabi'a, raka'a ta uku da ta hudu fajtran turwa. Malam yace summa yukabbiru wujuban والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا ثم ينهد إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتالي بعدها. ما لا يجي سنم متين يكبر كبر كما واجبيج كما يند بياني يقباتا يجي أذين ديك سنة كما شيني كي كبر كنا زمني كنا لو كتند ذكا تاش زوا ركعة تنوى تأكو كنا كنا زمني ذكا يكتش الله أكبر سيكا تاش. Wani lokaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafa'u yadaihi ahyana, wani lokaci kuma yana daga hannun shi kamar yadda bayani jiya ya gabata game da abin da ya shafi daga hannu ko, kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana dagawa a irin wannan wurare, a inda ya tabbata cewa mafi yawa kullun yana dagawa shine wurare guda hudu, sune azai ambata mana su Muhammad wuraren da ake daga hannu in za a yi kabbara. Kabbara ta farko, kabbara al-harama, zakatai rukuyi, na'am, sujada, in kai sujada ka dawo zakata shi yaushi bayan an yi an tahiyya kenan, bayan raka'a guda biyu, to sura guda to wa zai kama mishi in ka je ruku'i lokacin da zaka dago daga ruku'i zaka dago daga ruku'i to sauran wuraren kuma su kuma wani lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mi yake daga hannu a fahimta ba kabbara ba kabbara shi ko ina wujuban ne wajibi ne wajen dagowa daga ruku'i kuma shine kace sami Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamd amma kace Allahu akbar shi wannan wajibi ne daga hannu muke magana daga hannu kenan wannan wuraren su ne ka dinga daga hannu ko da yaushe su kuma sauran wani lokaci in ka daga wani lokaci ba sai ka daga ba da fata an fahimta mallan yace summa yanhadu ila rak'ati thalithati wa hiya ruknun tattali ba'daha ce sannan mutun ya tashi ya meke zuwa rak'a ta nawa ta uku kuma rukuni ce kamar yanda yake cikin rukunai na abin da ya shafi sallah na rak'a kamar yanda ya gabata akan rak'a ta biyu yace wa kazalika yaf'alu idha arada al-qiyama ila rak'ati ar-rabi'a haka kuma idan kai zakka tashi rak'a ta hudu idan ka gani rak'a ta uku zakka yi ta kamar yanda kai sauran rak'o'i me ita bambancin ta da sauran bambancin rak'a farko jiya mun ga bambancin rak'a ta biyu da ta farko me bambancin ta du'a wal istiftah da mi kuma sai da ka duba tsawanta abu biyu muka ce shine bambanci tsakankanin raka'a ta biyu da ta farko kaga zaka yi du'aul istifta addu'a buɗe sallah amma ta biyu ba za ka yi ba kuma ta biyu zaka dan rage ta ka ta yi tsaho irin ta farko kada ya zamanto tsawanta ya zo daidai nan da nan ta farko to ta uku kuma fa ita me bambanci ita ma shine bambancin baka yi ba du'aul istifta kuma amma kada ta kai tsawon wace tsawon ta biyu da ta daya kenan ta zamanto kasa da su an fahimta da sannan kai irin wannan haka kuma ita ma raka'a ta hudu mallan yace wa kazalika yaf'al idha arada al-qiyama ila rak'ati ar-rabi'a haka zakai idan ka nufaci tashi zuwa raka'a ta hudu shi ma zakai kabbara wani lokaci ka daga hannu wani lokaci kuma ba za ka daga ba yace walakinahu qabla an yanhada yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarja'a kullu 'azmin ila mawdi'i yace ka hinka tashin nan shine jalsatul istiraha ka zo ka zamna akan kawakka ta hagu sai ka daidai da ka dan zamna ko inan ka ya dawo sannan kuma tukun ka dawo ka zamanto ka tashi kamar yanda bayani ya gabata kan jalsatul istiraha zamana hutu da ake sai mallan yace summa yaqumu mu'tamidan ala yadayhi kama fa'ala fi qiyamihi ila rak'ati thaniya sannan ka tashi tashin da zakai kai dogaro akan hannayenka mun gani ajiya cewa idan mutun zai tashi yaya zai tashi zuwa raka'a ta biyu mallan yusuf idan zakai raka'a ta biyu zakka tashi ya zakka tashi eh haka zaka yi sidi ha jiya bai zo ba karatu yawwa mun ka ce zaka damke hannunka zaka gumtsi hannunka sai ka kuma ya zamanto ka ba hannun naka ƙarfinka duka yana hannunka tukun sai ka tashi zuwa raka'a wannan to mallan haka yace haka zaka yi kuma idan zaka tashi zuwa raka'a ta uku haka kuma idan zaka tashi zuwa raka'a ta hudu sai yace summa yaqra'u fi kulli min ath-thalithati war-rabi'ati suratal fatihati wujuban yace sannan a wannan raka'a ta uku da zakai da raka'a ta hudu duka a kowanne zakka karanta mine zakka karanta suratul fatiha kuma wajibi ne ita sallah a kowace raka'a akwai suratul fatiha idan sallar isha ce misali ko sallar azhar ko asar wanda suke da hudu raka'o'i biyu na farko zakka karanta fatiha da mine da sura biyu na karshe fa zakka karanta fatiha duk da yazo a wata ruwaya biyin na karshe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar yana ƙara sura in ka ƙara ba laifi bane ba amma mafi yawa yafi shahara a ce ka tsaya ka takaita daga mine da suratul fatiha da fatiha akan raka'a ta uku da ta hudu kuma karanta suratul fatiha wajibi ne karatu ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ko ummul qur'an babu sallah ga dukkan mutumin da bai karanta ba suratul fatiha an mun gani irin lokacin da liman yana karatu da lokacin bai karatu da lokacin yana karatun amma kai ba ka ji duka bayanai sun gabata irin wannan mawqifin yaya mutun zai sai malai yace wa yudifu ilaiha ayatan aw akthar ahyanan kaji ko sai yace kinan wataran ka karanta suratul fatiha yin araka ta uku da ta hudu ke kana iya ka kara wata wato aya ko kuma sama da aya bayan suratul fatiha to wannan duka malam yana ya mana bayani ne kan irin abin da ya shafi surat raka'a ta uku da raka'a ta hudu kenan dukan su wato iri guda ne bambancin su kawai tsaho ne mutun zai zamanto yana dan takaitawa yana dan ragewa kamar yanda muka gani ita sallah so ake in kana yin ta sabka ne zakarin gari sabka an gane sabka kamar ka hayo daga sama zaka gangaro kenan in ka ja misali a raka'a farko ka karanta aya 30 to ta biyu sai ka karanta kamar aya 25 ta uku sai ka karanta aya 20 ta hudu sai ka karanta aya 15 an fahimta kamar haka nan kana ragiya kenan shine abinda malam yake so ya wadi mana to da fatan an fahimta babu tambaya to sai malam yace al-qunutu lin-nazilati wa mahalluhu yin al-qunutu idan wani abu ya abu kuma a ina ne ake yin al-qunutu menene al-qunutu mun san al-qunutu menene al-qunutu du'a addu'a da ake yi lokacin da aka yi juyin mulki a Niger ana cewa za a kawo hari da kaza aka yi ta al-qunutu ana tuni to shine wannan abin ake ce ma nazila kamar in wani abu ya abu idan wata musiba ta zo ko wani abu ya faru to ana iya yin wannan al-qunutu ayi ta'adda har Allah subhanahu wataala ya yayi ma mutane wannan kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin nan sai malai yace wa yasunnu lahu an yaqunuta wa yad'u lil muslimina linazilatin nazalat bihim yace ya zo sunna ne ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam liman yayi al-qunutu yayi ma musulmi addu'a saboda wani abu da ya tunkaro su wani abu da ya sabko musu na musiba ko kuma wata an shiga cikin wani kunci ko wani abu makamancin haka to sunna ne liman yayi al-qunutu ayi ta addu'a a wannan a lokacin da ana sallah yace wa mahalluhu idza qala ba'da ruku'i rabbana wa lakal hamd inda ake yin al-qunutu shine kuma idan liman ya dago daga ruku'i yace rabbana wa lakal hamd kenan yanzu misali kuma a wace raka'a a ƙarshe ka dago daga ruku'unutu zakai ka ce rabbana wa lakal hamd an dago amdan kaseeran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hazuwa ƙarshe a dawo inda ake to a lokacin za a yi al-qunutu a lokaci shine malam yace wa mahalluhu idza qala ba'da ruku'i rabbana wa lakal hamd yace wa laysa lahu du'a'un ratib innama yad'u fihi bima yatanasabu ma'an nazila yace babu wata addu'a da aka kebance a ce wannan kawo addu'a wannan ita ce ake yi a al-qunutu kullun a mutun zai yi addu'a ne da abin da yake gwalgwadon wato buƙatar wannan abu da ya faru da shi yanzu misali lokacin da aka yi juyin mulki ai ba a zo ba a ranga addu'a al-qunutu ana Allah ka karuwa yanzu me ake so lokacin kwanciyar hankali ana cikin tashin hankali ne saboda yanzu kwanciyar hankali ake nema kenan sai ayi ta'addawo inda zassarinka Allah zai kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa haka kuma wani abu yazo ana neman wani abu daban shi ma gwalwadan abin da ake nema da irin shi zai zamanto ana yin addu'a tunin shi ne malai yake cewa babu wata addu'a da aka kebance dole zan mu gani irin addu'o inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba malam zai kawo mana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin guturin shi irin wanda ya koya ma wato al-Hasan idan ba manta ba sai malam yace wa yarfa'u yadayhi fi hadha ad-du'a al-qunutin in aka zo mun ga wajen da ake yin ta haka ne ko to in za a yi ta kuma yarfa'u yadayhi zai daga hannayen shi za daga hannaye daga hannu yaya ake daga hannu in za a yi adda ya ake daga hannu kala kala ne ha da wanne su kade in kana san babba ne zaka yaka daga hannu yaushe a akwai lokacin da ake dagawa sama akwai lokacin da ake daga sama yayi sama yayi nesa lasiya ma lokacin da ake addu'an neman ruwa lokacin ana dagawa yayi sama yayi nesa amma mafi yawa in ba addu'an neman ruwa ba zaka daga hannunka gwalgwadan daidai fuskarka wasu malamai suka ce ka gami hannuwan naka haka kamar kana roƙon abu ne haka ka gami hannuwanka haka wasu suka ce a kawai kana iya ka daga su wato haka gwalgwadan dai yanda mutum zai iya amma kada mutum ya huce gona da iri kuma zaman to yayi abin da ka ga mutum yana ta haka yana ta haka abubuwa sai a hankali kene zaka daga hannayenka gwalgwadan yanda zaka iya ba yanda zaka cutar da wani ba ko kuma ka shagaltar da wasu an fahimta yace wa yajharu bihi idza kana imaman liman kuma da yake mana alkunutun zai bayyana ta an fahimta koda ku sallah azhar ci ake zai bayyana alkunutun malamai suka ce zai bayyana ta a ringa jin wato addu'a da yake yace wa yu'minu alaihi man khalfahu mu kuma da muke baya zan mu ringa mine zan mu ringa cewa amin 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 muna cewa Allah karba din da yayi addu'a ya ce amin 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 malai yace fa idza faraga kabbara wa sajada idan ya gama alkunutun nan sai ya kabbara idan ya kabbara yanzu kuma ina za sai a tayi sujada a ci gaba da sallah kinan mun gani ina ake yin alkunutu shine bayan an dago daga ruku'i alkunutu bayan an dago daga ruku'i wannan tani ne ta abin da ya shahi nazira saboda malamai sun kasu gida biyu sun raba akwai alkunutu ta wutiri yaushe a ina ake yin ta akwai alkunutu ta nazila idan wani abu ya abku a ina ake yin ta to idan wani abu ya abku suka ce za a yi ta ne bayan an dago daga ruku'i kamar yadda nan malamin yake mana bayani bayan ka dago daga ruku'i shine za ka daga hannu ka ringa addu'a da gwalgwadan addu'a da take kuke cikin bukatarta sannan kuma liman ya bayyana ma mu kuma su ringa cewa amin 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 idan an gama kuma sai ya zamanto an yi kabbara zuwa ga abin da ya shahi sujada mun gani jiya irin ladabba da ake yi na addu'a idan liman idan ya zo zai yi addu'a wannan zai fara ne da yaba ma ubangiji subhanahu wataala yabi Allah yabi Allah yabi Allah bayan haka ya biyo da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ci gaba da addu'a ya ta addu'a karshe ma kuma ya rike da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah addu'a ta mi a wannan babu shi addu'a da ake yi bayan sallah addu'o'i ne wanda suke du'aul ibada addu'o'i yake ce musu du'aul ibada addu'o'i ne na ibada kai istighfari uku ce Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun la ilaha illa Allah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddu minka al-jadd kay subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ka cike na 100 da la ilaha illa Allah wa ta la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka karanta suratul ikhlas suratul falaq suratul nas in bayan asuba ne ka karanta su uku da bayan magriba shi ma ka karanta su uku kai la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir in bayan asuba ne kai su 10 bayan magriba kai su 10 ayatul kursi kai su guda duka wannan sune ake yi bayan sallah ba irin addu'o'in ba da muka saba irin masallatai yammu na yau da gobe gida zaka gani mutane bayan sallah a ringa karanta qul huwallahu da iza jaa a karanta kaza da kaza a karanta alam na shira da kaza duk wannan ba shi bane ba wannan duka shi bane kuma matsalai mu ga magari sai zamanto muka dauki wannan shine abin da ya dace ai zaka gani wanda ba ai ba wannan ma kamar ba wannan bane wannan kuma ba haka nan bane ita addu'a ta neman ko kuma akwai wanda an yi da zaka gani ana roƙon Allah rabbana atina ana addu'a ita addu'a ba mun gani jiya idan ka zo kayin kai sallama kai sujada kai tahiyya me aka ce kai kai addu'a a cikin sallah duri ne wanda ake ne kai yanzu an ce ma ga inda zaka yi addu'a a karba maka sai ka ki anan in sai da ka bari an gama sallai mine akwai addu'a wanda take ta hada ma komai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to da to kaji siri yace da kai guda shikenan dai kai guda shikenan aha kayan kai addu'a shi liman bin shaki kana azkar misali yanzu misali ina tahiyya attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat can na kare na shiga salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai liman ya salamci salamci ya zai tsayawa in ce sai na ida wannan saba ma wa liman manzo Allah ya ce an sanya muku liman dan ku yi koyi da shi idan yayi abu ku idan ya ce idan ya salamce ka salamci kuma liman ya salamce to kai me zaka tsaya kai ah wannan tsayar da suka yi kuskure ne malamai suka ce kuskure ne wannan tsayawai liman ya ida ka salamci shi yasa ai liman zaka gani mafi yawa a sallah in yana yi yana dan ba da tazara misali in istighfari so uku ne za a yi sai shi yayi so biyar saboda kai ma mu ka samu nawa ka samu uku in so kaza ne sai ya kara saboda kai ma mu ka samu to wannan duka dai abubuwa ne wanda yayi 15 gare kowar sallah daga wani kamar da ni zai rike to na mine ne alhamdulillah rabbil alamin to kaga duk irin wannan abubuwa kun san mine ne matsalai mu cikin al'umma mutane suna san addini suna san addini to matsalai sai suka rasa basu yi ba Allah bai musu tawfiqin samun wanda zai shiryar da su kan addini kuma sai ya zamanto abinda wannan aka gayyi musu ko da in sun ji sabanin shi basu zuwa su tambaya su tabbatar wanne ne gaskiya mene ne daidai wanne ne daidai su zamanto sun dauka sun yi amfani da shi a kawai a ni wane ya gayyi mini shi duk duniyar nan ban babu wani malami wanda na yarda da shi kamar wani duk abin da ya gayyi min kawai shi ke shi kuma addini ba haka nan bane ba sai dai wannan da ya gayi ma a lokacin bai sani ba bai san ba ya jahilci abin bai san ba haka ne kenan kana iya ka tambayi wani har ki zamanto an baka dalili addinin musulunci addini ne wanda yake a ciki addini ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu gabaki ɗaya komi da komi babu wani abu wanda addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba daidai da shiga bayan gari ke da aka koya ma an san bayan gari wo dushi sai da aka ce ma in ka shiga dushi ga yanda zakai to balanta na sallah wadda take da muhimmanci to na ka gani abubuwa ne wanda yake mu dawo karatu kanmu wannan in ji yanka abu yanka mawa to ka san malaman tsubbu sai a hankali mafi yawa wanda suke tsubbu zaka gani a glabiya suna aiki da ruhanai ne da shedanu mafi yawa to wanda suke aiki da shedanu yankan da suke yi mafi yawa galibi wannan shedanun ne ake yanka ma saboda shi shedani bai baka tawfiki bai baka yarda bai baka abin da kake so face sai ka ya sa maka wasu sharuɗa babban sharadi da yake sa maka shine ka kubuta daga hanyar Allah babban sharadi da shedan zai sa maka shine ya zamanto ka kubuta ka zamanto ka barranta da abin da ya shahi wato musulunci kai musulunci ka bashi ga kanan da sunan musulmi ne amma aikin ka ba na musulunci bane to shi su shedan haka yake su in kai wannan ne to zai ringa baka duk abin da kake so zai baka a zo kaza mutane su ta soma su gana musu zabbace zabbace zaka yi kaza zaka samu kaza zaka samu kaza wanda su ma shedannin kuma ƙarya suke in suka jiwo abu ɗaya daga sama sai sun ƙara ƙarya 100 gamdakatar ne ta gam da katar ne in sun samu yake yin abin kuma da irin ibtila'i na Ubangiji subhanahu wataala Allah sai ya jarabci mutun ya je wajen boka ya tambaye shi kaza bokan ya ce mishi kaje kai kaza in kai kaza zai ya tahi kuma Allah ya kadarta abin yayi sai ka ce ah kai bokan nan aikin shi wai nayi ka janyo wani ka janyo wani hadari ne zuwa wajen boka in ka tahi sallarka ta kwana 40 ma ba a karba sai kai sallar kuma Allah bai karba to in ka gaskata shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai ka kafirce ma musulunci ga baki da ka gani abu ne wanda yake hadari shi wanda yake mushriki wanda ya tabbata mu ce ba kada ka zo ka gani mutum yana wani abu kuma baka san ba hakikanin menene yake ka je ka ce a ai wane boka ne ko kaza in dai ya tabbata gare ka cewa gashi nan wane kaga yana aikata abin nan wanda kuma abu ne wanda yake ya huta daga ya huta mutum daga musulunci to wannan bai dace ya zaman toka ci yankan shi saboda yankan abin da aka yanka ka san an yanka ma wani koma bayan Allah ne haka bai dacewa ka bi shi sallah ma saboda ka san ba musulmi bane ba amma idan ya zaman to bai tabbata ba gare ka mu muna aiki ne da zahiri musulunci kana aiki ne da abin da ya bayyana gare ka baka zo baka yi kwakwaf ka ce a awana fa na gani wasu suna shiga wajen shi ka aje hobo ka ne to bari yanzu mu ma saban shi sallah mu yi kaza mu yi kaza in dai bai bayyana gare ka in ta ka tsantsan ne wannan kana iya nisanta in ka samu waje wanda yake afdal da shi har ya zaman to ya bayyana gare ka amma dai kada ya zaman to kai sai a ringa ma wasu hukunci ga wani abu wannan yana iya saba ma abin da yake aqida ta ahli sunna matakar abu bai bayyana gare ka ba Allah subhanahu wataala ya dace da mu ka cinye mana lokaci malam Yusuf qunutul witr wa mahalluhu wa sighatuhu malam yace al qunutu tawtiri da kuma inda ake yin ta kuma da sigarta can qunutu da muka gani ta farko ta micece ta nazila idan wani abu ya abku to nan kuma tawtiri kai ne zaka yi witrinka da ka saba yi wato a gida wato cikin dare ka tashi kiyamul laili zaka yi witrinka ko kuma zaka yi shafa'i da witri ka kwanta to a ciki kana iya kai al-qunutu malam yace ammal qunutu fil witri fa yashra'u ahyanan qunutu a cikin witri wato shari'a musulunci ta shar'anta mana wani lokaci muna iya yi kada ya zaman to kenan kullun kau kai al-qunutu kake yi a cikin witrinka yace wa mahalluhu qabla ruku'i khilafan li qunutun nazila yace kuma inda ake yin al-qunutu ta witri shine mine qabla ruku'i kahin ayi ruku'i an fahimta yace khilafan li qunutun nazila sabani ga al-qunutu ta idan wani abu ne ya abu to wannan mas'ala ce wanda ke da kai sabanin fahimta wajen malamai an fahimta wasu malamai suna ganin a duka abu guda ne zaka iya yin ta bayan ka dago daga ruku'i sawa'un ta wannan ce ta nazila ce wani abu ne ya abu ko kuma a ta witri ce wasu kace a zaka bambanta in ta nazila ce zaka yi ta kayan bayan ka dago daga ruku'i in kuma ta witri ce zaka yi ta kayan ka ta yi ruku'i to shine dai sabanin malamai dake da kai mas'ala ce wadda take da tsawo kuma ta sabanin fahimta ga wajen malamai kinan nan dai malam ya ce mana wadda zaka yi dan ka dago daga ruku'i ita ce ta nazila idan wani abu ya afku a kasa ko a cikin al'umma musulmi amma in ta witrin ka ce zaka yi addu'o'in ne kafin ka ta yi ruku'i yace wa yad'u fihi bima ya'ti sannan a cikin wannan al-qunutin zaka yi wato addu'a ga abinda wato yazo shine ka ce Allahumma hadini fi man hadait wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Al-Hasan dan Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yake ce mishi idan ka gama wato karatunka na witrinka to kai wannan addu'a Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini wasrif anni sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adait wa la innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la malja wa la manja minka illa ilayk wato addu'a ce wanda kace Allahumma hadini fi man hadait ya Allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar cewa afini fi man afait ya Allah ka bani lafiya cikin wanda ka baiwa lafiya cewa tawallani fi man tawallait ya Allah ka jibinci lamarina cikin wanda ka jibinci lamarinsu yace wa barik li fi ma a'tait ya Allah ka sa mini albarka game da abin da ka bani waqini sharra ma qadait ya Allah ka kare ni daga sharrin abubuwa na kaddara wanda Allah ya riga ya kaddarta ce fa innaka taqdi wa la yuqda alayk ya Allah kai kake kaddarta ba a kaddartawa akanka innahu la yazillu man walayt ya Allah kai ka sani sare cewa la yazillu baya kaskanta man walaita wanda ka jibinci lamarin shi ce wala ya'izzu man adait haka kuma wanda ka kishi kake kiyayya da shi baya daukaka baya zama ya zamanto shine mabboi wanda ya zamanto ya buwaye kowa ko kuma ya daukaka yace tabarakta rabbana wa ta'alaita albarkacinka su yawaita ya ubangiji wa ta'alaita kuma ka daukaka yace la malja'a wala manja babu maboya babu wata matsira kuma minka daga kai illa ilaika sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zaka ce ba ka gudu daga wajen Allah ka je wajen wa in ka gudu daga wajen Allah ma wajen wa zaka koma wajen Allah zaka koma kina wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Al-Hasan dan Ali jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi ta a cikin wutirin shi ba yana nuna cewa ba ita kadai zaka iya malamai sun wasa kana iya kasata sannan kuma ka karo da wasu addu'o'in ka kana da mas'ala kana da bukata a wajen Ubangiji subhanahu wataala la siyama wutirin naka in ka kasance cikin dare ne can cikin dare yanda kowa yana barci lokacin da Ubangiji subhanahu wataala yake sarkowa saman ta farko ta duniya ya ringa tambaya wa yake neman gafara a gafarta mishi wa yake neman arziki a azurta shi wa yake nema a mishi wa yake neman ya buge SN ko SD ko S2 a bashi duka ya buge HD Muhammad to amma zaka ga duk muna barci wani yana barci kuma wai ba so ɗaya ba kullun ka san mu mafi yawa abu yana hannunmu mu ne muke sakaki dole a kama jiki addu'a ita ce takobin mummu ne idan ka rike addu'a ko mun ka zaka gani lahiya rab ka dinga neman wuraren da aka ce maka wuri ne wanda ake karbar addu'a wallahi zaka ga komin ka yana tayya sai dai ka dinga wutarwa a ce wa ne kai ni gani nake kana haske su kuma bu san ba sirran addu'a ce ba kawai ka zo ka shafa mai ba ka wuto kana haske ka dinga cewa ce kai kuma baka yi ta istighfari ka ce a yawan istighfari ne ka san mu na Allah ne na Allah sai ya tashi yayi aiki Allah ya datar da mu malai yace wa hadha du'a'u min ta'limi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan addu'a tana daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda manzo Allah shi koya ma al-Hasan yace fala yuzadu alaihi illa as-salatu alaihi sallallahu alaihi wa sallama wannan yace ba za a ƙara kan shi ba sai dai ka ƙara salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fatajuzu lisubutiha an as-sahabati radiyallahu anhu ta wato halatta da tabbatuwata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi malam yana ganin cewa kawai ita zakka wadatu da ita a wutiri amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a wutirinka kana iya ƙara addu'o'i na wato bukatunka amma wannan ita ce wadda dai al-Hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wato al-Hasan sai malam yace summa yarka wa yasjudu sajdataini kama taqaddam sannan yayi ruku'i tunda a ina ne yake yin addu'a wannan kahin yayi ruku'i to kenan yanzu sai yayi ruku'i sannan kuma yayi sujudodin shi kamar yanda wato ya gabata kenan wannan al-qunutu ta wutri shi malam ya bambanta mana al-qunutu ta wutri al-qunutu ta wutri ana yin ta kafin a tayi ruku'i ita kuma al-qunutu ta wani musiba ko wani abu in ya faru za a yi addu'a shi kuma ana yin shi bayan an dago daga ruku'i haka malam ya tahi akan wannan littafi nashi sai malam ya ce at-tashahhud al-akhir wa at-tawarruk tahiyya ta ƙarshe can mun ga tahiyya yace wa tawarruk da kuma abinda ake ce ma at-tawarruk me at-tawarruk zan mu zo mu gani wani irin zama ne wanda ake yi na wato tahiyya malan yace summa yaqa'du li tashahhud al-akhir wa kilahuma wajib shi sannan mutun ya zamna saboda yayi tahiyya ta ƙarshe yace dukkan su da zaman da tahiyyar duka abubuwa ne wanda suke wajibi yace wa yasna'u fihi ma sana'a fi at-tashahhud al-awwal ce zai aikata duk abin da ya aikata a tahiyya ta farko a tahiyya ta farko da mi da mi muka gani za a yi me yake yi at-tahiyyatu lillah salatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'a kana iya kai addu'a anan sai wasu malamai suna ganin cewa nan ba yi an yi addu'a ba amma dai nan malam ya kawo mana cewa kana iya kai addu'a yace illa annahu yajlisu fihi mutawarrikan sai dai can a tahiyya mun ga wani irin zama zakai اها واضح ولا الافتراش الافتراش شيني كشنه الأقوى كتحكم كزمنا أكنتا إذا كما تدعم كيمي ككهواتا تسيما لنيتي أنا كما زي زمني وانده أكي كرا التورق يتي يفضي برك بركه بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقيه اليمنى شيني أكي كما التورق وازي ولا منا التورق زكا زمنا اه ها كده بدي بقى لا 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 يوا wannan tahakumi in yayi da shugo ko kun gani ana gani da wannan da wannan yawo a ta tahagum za a sa ta kasan ta dama an fahimta a bai ka kama ta bai ka kama ta daga ka zo da zakka dago daga sujada ta karshe daga zakka dago daman kai setin zaman an fahimta zakka sa ta kasan ta dama ita ta dama tana nan yanda take wancan zaman naka an fahimta ita kuma tahagum so ake ka zamna a mile kai ka zamna a kasa kau ka tahagum ka wannan an fahimta shi ake ce ma at-tawarru yawa yawa karamak Allah yawa kun gani kawakka ta wannan ka sanyo ta ka zamna kau kai a kasa ta shigo eh to mu ba mu ke a dan isa here a baka gani yawo muke da jin da gini gini wannan lala gwada baka dauko setin ta bane ba wannan shine zaman tahiya fa shine zaman tahiya in za a yi tahiya in ka zamna kawo ka sanyo kawo wannan ta shiga kasan ta dama ita kuma ka kafata an fahimta to wannan shine ake cewa at-tawarruk shi yasa ba da yace wa yansibu qadamahu al-yumna amma kuma wa yajuzu al-iftirash ya halatta kai iftirash ahyanan wani lokaci wani lokaci ka same ka kullun kawo kai al-iftirash kake akwai yanzu misali lokacin da zai zo misali shine yanzu ka ga nan mu cikin jami'i muke muna sallah in muka ce kowa zai yi tawarruk kaga ba za a iya wurin zai zamanto ya matse diyawa to kada ka je kai ka an ce ma haka manzo Allah yake yi kuma ka zo ka yi ta bambake mutane a cikin sallah a sai ka duba ka gani in misali in kai ne a karshe ka yake tawarruka inka ko kuma nan wajen yake tawarruka inka amma in ka gani zakka cutar da wani ko kuma wajen ba zai iya maka ba kenan sai kai al-iftirash amma kada a same ka kuma kai kullun kawai al-iftirash kake ka bar at-tawarruka in wanda shine kuma ake yi a nan an fahimta sai kai matakar kokari wata rana in baka samu dama sai kai wancan al-iftirash shine muka ce zakka yi shinhuda ta hagumi in ka zamna a kanta amma at-tawarruk shi kuma ka zamna a kasa ta hagumi in ka sa ta kasan ta dama ya ayi ta ya sai tukwa a koya to sai malai yace wayulkim kaffahu al-yusra kaffahu al-yusra rukbatahu ya'tamidu alayhi kinan ka gani hannunka na hagum zaka kashi wajen guiwarka saboda in kai haka in ka tsaya zaka ga wani daga an dan jima sai ya fadi daga an jima sai ya fadi to amma lokacin kai tayi yada man kake kuma hannunka na gum dama yana saman kawakka ta dama kenan sai ka kai shi wajen rukubarka guiwarka da shi ne zaka rike zata zamanto kenan kamar da shi ne ka dogara karhin naka yana nan ba zaka iya fanshe ba ka fada an gane wanda in ka bar shi ka dawo haka ana jima sai dai ka gani sai dai kaga ka fadi saboda surtu in ka zamna da kyau ka wannan ko in baka zamna ba da kyau afwan surtu in baka zamna ba da kyau baka yi ba zaman yanda yake idan kai haka sai ka kama wannan hannun naka kaf in ka rike guiwarka ka yi dogaro a kai shi idan wannan shine ake ce ma at-tawarruk zama na mine na tahiya da fatan an fahimta sai malai yace wuzubu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awuz min al-arba yace a wajibcin yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati da kuma neman tsari da wasu abubuwa guda hudu yace wa yajibu alaihi fi hadha tashahhud as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutun a wannan tahiyya da yake yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati alai yace wa qad zakarna fi tashahhud al-awwal ba'da siyaghiha ce mun ambata a tahiyya ta farko wasu daga cikin sigoginta salatul ibrahimiyya shine ake yi dai a cikin wato abin da ya shahi tahiyya yace wa an yasta'iza billahi min arba'in yaqulu sannan ka nemi tsari daga Allah subhanahu wataala daga wasu abubuwa guda hudu zakkace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal wannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Abubakar cewa kada ya bari wannan addu'a ya ringa yin ta a cikin tahiyyar shi karshe kace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ni ina neman tsari gare ka game da azabar wuta kana neman Allah ya kare ka daga azabar wuta wa min azabil qabr ya Allah ka kare ni daga azabar kabari saboda wutar jahannama mun sani akwai azaba a wutar jahannama haka cikin kabari ga mutumin da ya saba ma Allah tun a kabari akwai azaba yace wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsari gare ka daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa yace wa min fitnatil masiihid dajjal ya Allah ina neman tsari gare ka game da fitina ta masiihid dajjal wannan abubuwa guda hudu abubuwa ne masu hadari azabar wuta kai ta roƙon Allah kare ka daga azabar wuta wutar jahannama ko kai roƙon Allah cewa he ka shiga aljanna ka ringa tambaya wai a ina wutar take ka san wasu cewa suke a in an shiga aljannan ma mu bi wallahi kada kai wannan wutar ba irin ta duniya ba cewa ba irin ta duniya ba cewa ba wannan maganin wutar jahannama wutai aka hura ta tai jajjawur aka hura ta tai bakikirin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta da kanta ta kai kuka wajen ubangiji tace junanta yana cin junanta wutar tana cin kanta saboda zahin ya kai zahi kuma an hura ta kuma tana wuzgai mala'ikun da suke rike da ita ma wuzgar su take mala'ika linzami 70,000 gare ta an san linzami shen 70,000 a kowanne kuma akwai mala'ika nawa 70,000 suna ja idan ka lissafa wajen kat miliyar ne nafsan ne ina ji suke rike da ita na mala'ika ko kat miliyon nafsan ne ko kat miliyar nafsan suke rike da ita suna ja to kai wannan wutar ce zaka ringa cewa ko an shiga aljanna aje alhali Allah yana cewa fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana kwana daya a lahira game da kahuri inda wani waje ya ce alfa sana game da kahuri malamai suka ce kamar al 50,000 sana shekara 50,000 ne yawm daya rana daya to ya ne kai yanzu aka ce sai kai wata shekara 80 to ai ka gani ai abin ya wannan abin ya dai kuma wutar jahannama duk lokacin da kwata ta konu Allah ya ce sai mu sauya muku wata kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da wata ai wannan wata ita ce mai jin zahi to in ta kone sai a sake ma wata sabuwa dan wutar ta ji dadin ci kuma ba irin haka ba yanda muke wannan dan aje wata hayakin wutar ma ya kone ka ba haka ba za a sa mutum wuta baka yi ni ba in za a sa mutum aljanna sai an maida kan zira'i sattin akan zira'i haka kinan kaga wajen meter nawa mutum ya kai tsawon shi ya kai meter 30 ne shi to imana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani hadisi na Abu Huraira yake cewa hakorin dan wuta ma kai ya kusa dutsen Uhud sai an busa ka yanda wutar zatta ci da kyau to ka gani abu ne wanda yake da hadari amma mutum idan kana tuno irin wannan abubuwa yanda azaba Allah take irin yanda wuta take dole zaka kara imani kai tunani ka ringa rikiya Allah kare ka daga wuta sai ka gani in kana tunanin wannan suka gani wanda yake tsoron wanda yake saba ma Allah wai bai tsoron Allah ne yake saba ma Allah yake hutuna hutu da Allah kaga wasu yanda suke furta ma Allah subhanahu wataala wasu kalmomi wanda kalmomin da adda in aka faɗe su Allah yana halaka al'umma dalilin wannan kalmar ma yanzu zaka gani mutane suna yi Allah kare mu to wuta ba abin wasa bace Allah kare mu daga azabar wuta haka wa min azabil qabr, kana roƙon Allah ya kare ka daga azabar kabari, saboda azabar kabari akwai da. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas bin Malik ya Allah tabbata gare shi yake cewa in ba dan ba kada ku je ku ringa kin binne mamacin ku ba, yace da na roki Allah ya jiyar da ku abinda nake ji na azabar kabari da ake mamu da. To kai yanzu da ana jin kai yanzu yan talan nan wasan miya ke ya. To kai da yanzu Allah ya bayyana abinda ake yi a yantala, yantala ne wo barci ma kun yi. In mutun ya mutu ba yayi dai ba ku ringa neman ko furigo za a sa shi ko mi za su. To azabar kabari wallahi akwai ta, kuma duk imaninka, duk imaninka in aka saka kabari kai kabari ya matse ka, gwalgwadon imaninka gwalgwadon yanda zai bude ka. Kada ka gani kawai an zo rami ne aka yi haka, a'a baka san ba abin da yake ciki. Ko masu inkarin azabar kabari ai a waye taɓa zuwa ya gani, kai ka san sare ka yi rayuwa a cikin cikin mahaifiyarka ko ba kai ba kai, kuma kahin nan ma kai wata rayuwa wadda ka dauko alƙawari a wajen Allah subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala idan ka zo zaka bauta mishi kadai, ba zaka hada shi bauta da wani ba. Kana tunawwa baka tunawwa ka san kuma an yi wasu kahinka, to dan mi can da aka ce ma akwai da kuma zaka yi inkari. Haka azabar kabari akwai ta, akwai ni'ima a kabari, akwai azaba a kabari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana binne dan adam kuna tahiyya, yana jin sauyin takalminku kuna tahiyya, yana jin sawun mala'iku masu zawa, ba a barka maka huta in suka zo kuma su tada ka. Me suka ce? Malamai suka ce tada da zasu maka ma in suka tada ka, irin tambayar da za ma ba wai tambaya bace za zo amma a hankali wai dan ka gane. Kawai in ka yi imani ne zaka gane. Yanzu misali kai ne kana barci Muhammad a ɗakin nan naka, wani ya duro ma kawai tashi tashi kaza, waye ubangijinka? To haka haka mala'iku za su tada mutum firgici ya tada ka, waye ubangijinka? Shi yasa wanda bai sani ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai ringa ta ha la adri la adri, ban sani ba. Mala'iku suna tambaya kana ba ka sani ba, Allah yace la daraita wala daraita, su buge ka yi ka nitse kasa kuma ta huddo ka. Wallahi ubangiji ba abun wasa bane ba. Azabar kabari akwai ta, yace wa fitnatul mahya wal mamat, da fitinar rayuwa, fitintunu na rayuwa. Ana cikin rayuwa zaka ga fitina kala kala, sai ma irin wannan zamani da muke ciki, fitina wadda addinin ka kake nema ka kare, ka kiyaye addinin. Wallahi mutane addini ba abun wasa bane ba, imani kai matukar kokari kullun. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai akan imani. Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, ya mai zuzzure zukata ka tabbatar da zuciyata akan addini. Manzo Allah yake wannan addu'a, ina da ni ina ya kai, da mun dauki rayuwa kawai dai haka ne, kawai za a je kawai aljannata mai raboci daga duniya, sai daga duniya sai Kaduna. To daga Kaduna sai ina? Sai lahira. Yace wal mabat, da fitina ta mutuwa, da fitina ta mutuwa. Roki Allah subhanahu wataala tun wajen mutuwa kama Allah ya kyautata karshen ka, saboda shi abu da karshe ne. Innamal a'malu bil khawatim, da mi ka cika. Shi yasa kullum muke roƙon Allah sai mu cika da kalmar la ilaha illallah, ya cika da kalmar la ilaha illallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, dukkan mutumin da ya kasance karshen maganar shi ita ce la ilaha illallah, to wannan ya shiga aljanna. Ya diwani wannan da yazo sun siyo. Tayyib, yace wa min sharri fitnatil masihi dajjal, yace da sharrin fitina ta almasihi dajjal. Wala Yusuf kada wata ibada da yawa, yace da sharrin fitnatil masihi dajjal, fitina ta masihi dajjal. Dajjal ai mun jana dajjal, inda zai zo Allah zai bashi ikon yin abubuwa. Mutum ya mutu ya tada shi duniya, sai ya kewaye duniya gabaki ɗaya, ya shiga ko ina. Kamar suka ce cikin kwana 40, cikin kwana 40 ko ina, da al'ummar shi da jama'ar shi ya zo ya yi ta ja. Wani zai ce dajjal ne ya fito, bari in je in gani, daga zuwa ya gani ya zama ɗan mabiyan dajjal. Zai zo ka zo ka mun shigar rawa, ya ce kai waye babanka, babanka waye kai, ka aje a tada baban naka ya mutu. Ya ce tashi daga kabarin baban naka ya fito. Ce mishi waye ni? Ya ce Allah ne. To ka gani baban ma ya mutu. To dama tana yi waya mutu ba akan addini ba, ya kashe mutum ya raya shi, kuna gani Allah ya bashi ikon wannan gari biyu ne ba zai shiga ba, shine Makka da Madina. Mala'iku suke gadin ta, ba zai shiga ba nan. Zai kewaya, zai yi abubuwa. Fitina ce wadda za ta zo ƙarshen zamani. Annabi Isa zai zo ya yake shi. Allah kare mu daga fitinan Masihi Dajjal. Saboda Allah ya bashi wasu saitara, zai iya yin wasu abubuwa. Ya ce sama ta yi ruwa, ta yi rawa, ta yi ruwa, ƙasa ta huddo tsirrai a gaban ku kawo, hatsin da kuka shimka yau ya wuto, ya yi kai kun cire. To dole ai in baka da imani, to gani ko don kana da imani kuma yake kakariyata ka ce a daman mun sani, mun ji labarinka, annabi ya faɗi mana. Inna muna tunanin ban mu so mu kai zamanin Dajjal ɗin nan. Allah kare mu da shi, Allah kare mu daga fitinar da sai Dajjal. To wannan abubuwa guda hudu ka nemi tsari da Allah da su. Da sauran addu'o'i, akwai addu'o'i da yawa da zakai bayan ka'ida tahiyya, irin Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ka taimaka mini akan wato ambatanka, da kuma gode ma, da kuma kyautata abin da ya shafi ibada. Irin addu'o'i, rabbi inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wala ghafiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, babu mai gafarta zunubai sai kai. Ya Allah ka gafarta mini gafara daga wajenka. Sai malam yace addu'a u qabla salam, yace addu'a kafin sallama, yace summa yad'u li nafsi. Sannan in ka gama wannan addu'o'in yace kairo ya Allah subhanahu wata'ala li nafsihi akan domin kai karan kanka, du'aul mas'ala kenan. Yace bima badalahu, da abin da yazo maka, mimma sabata fil kitabi was sunna, na abin da ya tabbata daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa huwa kaseerun tayyibun fa in lam yakun indahu shay'un minhu da'a bima tayassara lahu mimma yanfa'uhu fi dinihi aw dinni aw dunyawi. Ce idan addawi ka samu addawi wanda suka tabbata na hadisan manzon Allah, sai kai ta addu'a da su. In baka samu ba wannan, ka roki abin da kake so na alkhairin duniya da lahira. In ka rike ma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, ta wadatar da kai. Saboda addu'a ce wanda ta hada ba komai. Ka ce ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, ka ba mu kyakkyawa a lahira, ka kare mu daga azaban wuta. To kyakkyawa a duniya Allah in ya baka kyakkyawa a lahira, to komai rage. To ka gani ka huci. Sai malam yace at-taslimu wa anwa'uhu, sallama kuma da nau'i'ikan ta. Yace summa yusallimu an yaminihi wa huwa rukunun hatta yara biyadi haddayi al-ayman. Yace sannan yayi sallama a damashi, yace kuma rukuni ne sallama. Sai kayi sallama tukun sallaka ta kare. In ka zo ka yi da wannan tahiyyar gabaki daya, sai zamanto arwallaka ta kare a lokacin, to sallaka ba ta yi ba. Sai ka sake arwalla, ka zo ka sake sallama. Saboda me? Saboda baka yi ba sallama. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana tahliluha at-takbir wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Wato sa haramci lokacin ka shiga sallah shine lokacin da kace Allahu akbar, samun kubuta kuma shine lokacin da kace assalamu alaikum wa rahmatullah. Kenan zaka gayi a dama ka kace assalamu alaikum, aka ce hatta yara bayadu haddaihi al-ayman, har sai an gani wato irin hasken kumtin ka na dama. An fahimta? Kenan zaka juya haka, wanda suke bayan ka su dan gani wato kumcin ka. Ne sabai sun ce akwai hadisin da ake rawaitowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in yayi sallama har ana ganin wato irin hasken kumcin shi. Kinana so kai sallama haka, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hadisin ya kasu kaso biya, ko wanda suka ce in yayi dama ana ganin kumcin shi na hago. Shi sai kai wani in zai yi sallama sai yayi baya haka, ya yi da kyau haka. Hadisai ne guda biyu, wasu suka ce a na dama hake ne. Yace wa an yasarihi hatta yura bayad khaddayi al-aysar walau fi salatil janaza. Haka kuma kai sallama ta biyu tace a damarka, shi ma har a gani wato kumcinka. Kenan kada ka zo kawai ka ce assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kuma in za a yi sallama ba irin yanda mu a gargajiya gida ba ake yi. Kaga mutun zai sallama a ringa haka, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sai ka rasa aina ne ya sallama. Ya sallama wajen guda uku ko wajen guda hudu. Sallama ita biyu ake. Ko kai biyu ko kai daya. Akwai ɗaya kana iya yi assalamu alaikum, shikenan ka salamci. Ko kuma kana iya assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Idan duka wannan sun tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Malam yace walau fi salatil janaza, idan ko a sallar jana'iza kana iya gaisallama biyu. Kai sallama guda biyu, akai a dama kai hagun sallar jana'iza ko kuma kai guda duka ya tabbata. Yace wayar faul imam sautahu bis salami illa fi salatil janaza, ce liman zai daga sautin shi wajen sallama sai dai a sallar jana'iza. Kina misali liman zai sallama yanda za a yi, to a sallar jana'iza kuma ana so kenan yayi ta kasa kasa, wa huwa ala wujuhin, ce sallamai akan fuskoki. Ta farko yace kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dama, a hagu mai kace assalamu alaikum wa rahmatullah, ina wannan ita ce ta farko. Ta biyu yace kwatankwacinta sai dai baka ce ba wa barakatuhu, kenan zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, dana wa kenan. Ta biyu, ta uku sai kace assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, ta uku. Ta hudu sai kace assalamu alaikum, ita ma ta yi. Kenan duka wannan sun tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan nan malam ya kawo mana karshen wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce mana a karshe, akhi muslim, ya kai ɗan uwana musulmi, ya ce haza ma tayassara li min talkhisi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam muhawilan bizalika an uqarribuha ilayka, yace wannan shine gulgudan abin da ya sawwaka na takaita a cikin wato siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kusanto ma zuwa gare shi, hatta ta kuna wadihatin ladaika, wadihatan ladaika, hatta ta zamanto wato wadiha, ce ta zamanto a fuska bayyananna a gare ka, masilatan fi zihnika, wanda zaka ringa ganinta a kwakwalluwarka, inda ya ce ba siffar sallar manzon Allah kamar kana ganin sallar, yace wa ka annama taraha bi ainika, kamar kana ganinta da idanka. Fa idza anta sallaita nahwa ma wusifat laka am wasaftu laka min salatihi sallallahu alaihi wa sallam fa inni arju min Allah ta'ala an yataqabbalaha min, yace idan ka yi sallah irin yanda ya kwatanta maka da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallah, yace yana kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya karba maka, Allah karba mana gaba daya. Yace li annaka bizalika takunu qad haqqaqta fi'lan qawlan nabiy sallallahu alaihi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli, yace da wannan ne zai zamanto ka ya tabbatar fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina sallah. Yace summa alayka ba'da zalika alla tansa al-ihtimam bi istihdadil qalbi, yace sannan a gare ka duk lokacin da ka zo yin sallah kada ka manta ka ringa halarto da zuciyarka, wal khushu, da samun nutsuwa a sallar nan. Yace fa innahu huwa lagayatul kubra min wuqufil abdi bayna yaday Allah ta'ala fiha, yace wannan shine kai matuka abinda mutum yake fata duk lokacin da ka zo sallah, shine ka kawo zuciyarka, ka kawo khushu'inka, saboda zakka tsaya ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa biqadari ma tahaqqaqa fi nafsika min hadha alladhi wasaftu laka min alkhushu'i walihtida'i bi salati sallallahu alayhi wa sallam yakunu laka min athamarati almarjuhati allati ashara ilayha rabbuna tabaraka wa ta'ala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, yace gurgurdan yanda ka zamanto ka dukufa, gurgurdan yanda ka zamanto ka nutsu, gurgurdan yanda ka karrabo zuciyarka zuwa ga Allah a sallah, to irin wannan sallah ita ce wadda za ta ringa hana maka alfasha. Wani zai ce shi yana yin sallah, yana sallah amma kuma alfasha yayi yake, an ce kuma sallah tana hana alfasha da mummunan aiki. To sallar ta kace in zaka yi ta baka yin ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta. Mala yace wa khitaman, a karshe as'alullah an yataqabbal minna salatana, Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana sallolin mu wa sa'ira amalina, da dukkan sauran ayyukan mu, wa yudakhkhir lana thawaba ila yawmin alqahu, ya tabbatar mana da lada har lokacin da zan mu fuskan zan mu iske Allah subhanahu wa ta'ala, ranar da wata dukiya ko wani da ba za mutum ba zai ma mutum wani amfani ba sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya wadda take amintarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu abinda muka faɗa daidai, Allah babu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.